wato Alhaji Tarfilo yanzu haka ina headquarter ɗin sandan Najeriya da ke nan birnin Abuja, inda aka nuna mana mu ƴan jaridu kenan waɗanda ake zargi da aikar fashi da makami a Ofa na jihar Kwara, waɗanda suka yi fashi a wasu bankunan kasuwanci da ke cikin garin, kuma suka kashe fiye da mutane 31 abu a wannan karamar kuma ɗin. Wato ita headquarter ɗin sandan Najeriya ta ce waɗannan mutanen da aka nuna mana su wato kamar ƴan jagalar siyasa ne na shi shugaban majalisar dattawan Najeriya Dr. Bukola Saraki da kuma gwamnan jihar Kwara Alhaji Abdul Fatah Ahmad. Musu tambayoyi a waɗannan ƴan jagalar siyasa sun gaya mana cewa lalle suna aiki ma shi Bukola Saraki tun lokacin da yake gwamna a jihar Kwara, kuma har kawo yanzu suna masa aiki na sha'anin siyasa. Shine muka tambaye su wani irin yanayin aiki suke mishi, suka ce kamar misali idan akwai zaɓe ko wani abu haka inda ake ganin ba za a ci zaɓe ba, to sukan je su tarwatsa wurin ko ta hanyar satar akwatin zaɓe ko hayaniya ko rigima ko wani abu. To shine aikin da suke wasu waɗannan manyan 'yan siyasa, kuma sun tabbatar mana cewar su ne suka yi wannan gaggarin fashi da makami da aka yi a bankuna a Ofa ɗin. A cikin su akwai wanda yake shi ya kashe mutane 2, akwai wanda ya kashe mutum 10, akwai wanda ya kashe wato ya halaka mutum 20, duka dai fa'ilin wannan fashi da makami. Sannan an samu bindigogi a wurin su da kuma handset na waɗanda suka mutu a wannan fashi da makami da aka yi a Ofa ɗin.
To ƴan sanda sun yi bayanin yadda aka kama su wannan ƴan fashi ɗin?
Shi kakakin rundunar ƴan sandan Najeriya mataimakin kwamishinan ƴan sanda Mushir Jimo ya gaya mana cewar akwai irin wannan kyamara ta CCTV da ke cikin banki ɗin. To ana aka ga hotunan su, kuma shine su ƴan sanda suka baza hotunan ga ƴan jaridu da sauran mutanen gari. To shine wannan hazigin ɗan sanda nan wato mataimakin kwamishinan ƴan sanda Abba Kyari, shugaban rundunar wato runduna ta musamman da ke karkashin shugaban ƴan sandan Najeriya baki ɗaya wato IGP. To shine su Abba Kyari suka baza wurin farauta waɗannan mutane. To shine ɗaya bayan ɗaya a kamo wannan yau a wannan garin, a kamo wancan haka da aka samu a kamo mutum 30 da wani abu. Kuma a halin yanzu ma shi kansa shugaban ma'aikatan gwamnan jihar Kwara shi ma yana hannunsu, kuma yana amsa tambayoyi.
Duk da yake dai sun faɗa da bakin su su yaran Bukola Saraki ne da gwamnan Kwara, shin babu siyasa a wannan lamarin?
Eto abinda wani zai sani kenan, amma gaskiya motar ma da aka samu a hannunsu wata jid da suka yi wannan fashi da ita, akwai za ka ga lambar motar. Irin ka san a Najeriya idan mutane suna tare da ɗan siyasa zai ga suna rubuta sunan ɗan siyasan a jikin lambar mota, shine kamar lambar na wannan mota. To wannan mota Jeep Lexus da aka yi fashi da ita za ka ne faro-faro a rubuta Saraki a jikinta. To shine muka tambaye shi jagoran ƴan fashi ina samu wannan mota, yace gwamnan Kwara ne ya ba shi wannan mota, kuma wannan Saraki ɗin wato wani alama ce da ke nuna cewar su ƴan gani kashelinsa ne, su ƴan jagaliyar siyasarsa ne, kuma su suke masa aiki a siyasance.
To ya zuwa yanzu dai duk da yake dai yanzu lamarin ya faru, ko kuma yanzu ne ƴan sanda suka bayyana wannan batu, kasancewa shi Bukola Saraki bai yi magana ba, shi ma gwamnan Kwara bai yi magana ba, to za mu tsammaci mu jira su mu ji abin da za su faɗa kenan.
Yawwa, to wannan shine abin da za mu sa kunne mu saurara mu ji su kuma wani martani za su ga dangane da wannan al'amari.
To Malam Hassan, mun gode kwarai da gaske.
To wa da Allah, godiya nake.